Barkan Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar 28 ga watan Oktoba shekarar 2023. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
Jiragen yakin Isra'ila sun jefa bama-bamai a maboyar Hamas da ke karkashin ƙasa a arewacin zirin Gaza. Jami'an Amurka sun ce an tsinci gawar Robert Card, wanda suka yi imanin cewa shi ya kai harin harbin da aka yi a jihar Maine da ke arewacin ƙasar. Wata matashiya mai suna Armita Jaravan, 'yar shekaru 16, ta rasu bayan wata arangama da ake zargin ta faru tsakaninta da jami'an tsaro dangane da saba dokar sanya hijabi ta Iran.
Kanin labaran kenan. Idan shirin ya shiga giwa Afirka, wato Najeriya, za ku ji ziyarar da jakadan Palestina a Najeriya ya kai jihar Kaduna. Muna kuma tafa da rahoto akan halin tattalin arzikin kasar Kamaru. Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafa a cikin shirin. Kamar kowace Asabar, muna tafa da shirin a dawo lafiya tare da abokin aikin mu Baba Yakubu Makeri. Amma duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Jiragen yakin Isra'ila sun jefa bama-bamai a maboyar Hamas da ke karkashin ƙasa a arewacin zirin Gaza, a cewar jami'an soja da sanyin safiyar yau Asabar, a zaman wani bangare na faɗaɗa hare-hare ta ƙasa da ta sama da suke yi domin kawar da yankunan da mayakan Hamas ke iko da su, bayan harin da mayakan suka kai a kudancin Isra'ila makonni uku da suka wuce. Rundunar tsaron Isra'ila ta ce jiragen yaƙi sun kai hari a wurare da yawa a ƙarƙashin ƙasa, sun kuma lalata muhimman cibiyoyin sadarwa, lamarin da ya janyo katsewar hanyoyin sadarwa kusan gaba ɗaya ga al'ummar Gaza kimanin miliyan 2.3. Muna samun ci gaba a matakan yaƙin. A daren jiya, dakarun Isra'ila sun shiga zirin Gaza, sun kuma faɗaɗa ayyukansu a ƙasa, a cewar Rear Admiral Daniel Hagari, kakakin rundunar da safiyar yau Asabar. Hagari ya ƙara da cewa har yanzu dakarun suna nan a fagen daga. Jami'ai sun ce an tsinci gawar Robert Card, wanda suka yi imanin cewa shi ya kai harin harbin da aka yi a jihar Maine da ke arewacin Amurka. Michael Soschuk, kwamishinan kula da lafiyar al'umma na jihar, ya faɗa a wani taron manema labarai cewa Card ya mutu ga dukkan alama sakamakon raunin da ya ji daga harbin bindigar da ya yi wa kansa. Gwamnar jihar Janet Mills ta ce an gano gawar Card ne a garin Lisbon Falls da ke jihar Maine. Hukumomi sun yi ta neman Card dangane da wasu harbe-harbe da aka yi ranar Larabar da ta gabata a wurin wasan bowling da wani wurin cin abinci da shan barasa a garin Lewiston da ke Maine. Ana kyautata zaton ya kashe mutane 18 tare da raunata wasu 13, ciki har da wasu kurame guda 4. Da yake fitar da sanarwa da yammacin ranar Alhamis, shugaba Joe Biden ya yabawa 'yan sanda bisa dagewar da suka yi wajen farautar maharan tsawon kwanaki 2, ya kuma yi kira ga 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar Republican da su taimaka su ba da haɗin kai a rage tashin hankalin bindiga. Wata matashiya mai suna Armita Jaravan, 'yar shekaru 16, ta rasu bayan wata arangama da ake zargin ta faru tsakaninta da jami'an tsaro dangane da saba dokar sanya hijabi ta Iran, a cewar kamfanin dillancin labaran IRNA a yau Asabar. A makon da ya gabata, an bayyana cewa kwakwalwar Jaravan ta daina aiki bayan da ta samu rauni a ranar 1 ga watan Oktoba. Mutuwar matashiya Masa Amini, 'yar shekaru 22, a hannun 'yan sandan da'a a watan Satumban shekarar da ta gabata, ta janyo zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati da ta rikiɗe ta koma nuna adawa da mahukuntan Iran mafi girma da aka gani cikin shekaru da yawa. Dama ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama ne suka fara bayyanawa jama'a cewa an kai Jaravan asibiti, inda suka sanya hotuna a kafafen sada zumunta da suka nuna Jaravan kwance ba a cikin hayyacinta ba, an kuma sanya mata abubuwan taimakawa wajen numfashi da kuma bandeji a kanta. Sai dai kamfanin dillancin labaran Reuters bai tantance sahihancin hotunan ba. Iran ta musanta cewa Jarevan ta ji rauni ranar 1 ga watan Oktoba a wata arangama da 'yan sandan da'a da ke tabbatar da ana kiyaye dokar yin shigar musulunci ta tilas a Tehran. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu shiga Najeriya, inda jakadan Falastina a Najeriya Ambassador Abdullahi Abu Washesh ya kai ziyara a jihar Kaduna, inda ya janyo hankalin 'yan Najeriya akan halin da Falastinawa ke ciki sakamakon hare-haren Isra'ila a Gaza, inda ya bayyana cewa akwai buƙatar a kai ɗauki. Wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawal Ikra ya aiko mana da wannan, wato ya aiko da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da za ku ji.
Jakadan Falastino a Nigeria Ambassador Abdullah Abu Shawish, wanda ya zagaya wasu gidajen radio a garin Kaduna, dai ya karkare da wani gani na masu ratsakin da ya hada da malaman addinin Musulunci da Krista da kuma kungiyoyin kare haƙƙin bil'adam a garin Kaduna, inda a lokacin ganawan ne kuma ya yi bayani akan halin da Falastinawa ke ciki.
The number of internally displaced persons in Gaza Strip is above 1,400,000.
Ya ce adadin 'yan gudun hijiran da ke zirin Gaza ya kusa mutum 1,400,000, waɗanda dukkanin waɗannan mutane ke raɓe a gidajen 'yan uwa da abokan arziki da makarantu da majalisar ɗinkin duniya da masallatai da kuma coci-coci da sauran gine-gine na hukuma. Kuma hare-haren masu lalata ta gine-gine sama da 181,000, ciki har da gidaje guda 27,781 da aka rugurguje su baki daya.
27,781 unit completely destroyed.
Dr. Ahmad Mahmud Gumi shi ya jagoranci wannan taro na jakadan Falastino a Nigeria da kuma sauran manya-manyan addinai, kuma ya ce lokacin dakatar da yakin da Isra'ila da Falastina ke yi fa ya riga yayi.
Abin da ke faruwa a Gaza, duk wanda ya sa ido ya gani ana yin haka bai san nan da nashi za ta jiyo ta same shi ba. Wato ya kamata kenan dukkan mu haɗu mu ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta tsaya da yakin nan, America ta sa hannu a tsayar da wannan yakin nan, sannan duk wanda ya jikkata a je a taimaka mishi a bashi magani. 'Yan Najeriya musulmi da wanda ba musulmi ba, mu haɗu gaba ɗaya, kalmar mu ɗaya, ba mu yarda a dinga cin zarafin ɗan adam ana cuta da shi ana muna kallo.
Wasu daga cikin malaman addinin Krista da suka halarci wannan taro ma sun ce ya zama wajibi a tausayawa Falastinawa akan abin da ke faruwa.
Sunana Pastor Yohana YD Buru, ina kuma wakiltar Majalisar Ɗinkin Duniya a karkashin Human Rights Agency na kare yancin bil'adama. Ana maganan bil'adama ne, rayukan da ake rusarwa ne shine damuwar mu. Akwai tsofofi, mata da maza, akwai matasa, akwai yara kana ba san hawa ba san soka ba, an karkashe su. To zaman lafiya muke so a yi a kuma ba da shawara da gudunmuwa da yadda za a samu a taimakon rana mutane a cikin hal da aka samu kansu.
Ni sunana Pastor George T. John. Dalilin da ya sa muke ganin cewa maganan ne ta ɗan adam, in ka dan kisan da ake ba kaji ake kisa ba, a ce mutum mai rai bil adama, a ce ana kashewa yara, ana kashe mata, ana kashe tsofaffi, ana hana abinci ya shiga, kuma a ce yakin addini. Mu shawaran mu shine a zo a zauna tare a sasanta.
Kafin tashi taron tattauna akan abin da ke faruwa a zirin Gazan ma, sai da sanata Shehu Sanin da tsohon dan gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama ne ya nuna da cewa yaƙin Isra'ila da Falastinawa fa ba addini bane.
A ramin wannan lokaci sun kashe mata, sun kashe yara, sun kashe masu, sun kai hari ga masallatai, sun kai ga asibitoci, sun kai ga coci, sun kai ga ko'ina. Rikicin Falastinu da Isra'ila ba rikicin musulmi da Krista bane. Rikici ne wanda Yahudawan gwamnatin Isra'ila ta bude yaƙi akan musulmi da Krista da suke ƙasar Falastina. Saboda haka wannan taro na nuna goyon bayan shekara 78 kenan Falastina suna ƙarƙashin mulkin mallaka.
Isa Lawal Ikra, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To madalla, an gaida Isa Lawal Ikra. Masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za a iya kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Maryam ta sake shigowa da cigaban labaran duniya.
Haɗakar ƙungiyoyin ƙabilu 'yan tawayen Myanmar sun ƙaddamar da wani farmakin haɗin gwiwa a yankin arewa maso gabashin ƙasar a jiya Juma'a, da nufin ƙwato wasu wuraren sojoji a yankunan da ke kusa da kan iyakar ƙasar da China, a cewar ƙungiyoyin da mazauna yankin. mayakan Arakan da na MNDA da TNL da ke kiran hadakarsa Three Brotherhood Alliance sun fada a cikin wata sanarwa haɗin gwiwa cewa sun fara kai hare-haren da suka yi wa lakabi da Operation 1027 a jihar Shan ta Myanmar. Hare-haren na iya zama wani sabon babban kalubale a kasar da ke fama da rikice-rikice a kudu maso gabashin nahiyar Asiya. Ba kasafai ake ganin manyan hare-haren haɗin gwiwa da mayaka masu adawa da gwamnatin mulkin sojan Myanmar ke kitsawa ba. A wani bangaren saboda sojojin kasar na da manyan bakamai da kuma kwararren jami'ai. 'Yan sandan kasar Sabiya sun kama mutane shida sun kuma kwace makamai masu sarrafa kansu bayan wani harbi da aka yi tsakanin bakin haure a kusa da kan iyakar kasar da Hungary. Har mutane uku suka mutu, wani kuma ya jikkata. 'Yan sanda sun ce da yammacin jiya Juma'a sun kama tare da tsare wasu 'yan kasar Afghanistan hudu da 'yan kasar Turkiya biyu da ake zargi da mallakar bindigogi da ababen fashewa ba bisa ka'ida ba. Sai dai nan take ba a san ko za a tuhume su da laifin harbi ba ko a safiyar Juma'a ne ake kyautata zaton arangamar ta faru tsakanin gungun bakin hauren a wani kangon rumbun ajiyar kayan gona da ke kusa da ƙauyen Horgos. Jami'an 'yan sanda sun kai samami a yankin inda suka kwace bindigogi masu sarrafa kansu guda biyu da albaru. Sai sanarwar ta kuma ce sun gano bakin haure 79 da aka kai su wasu cibiyoyin tsare baki. Rahotannin tashin hankali da fadan bindiga sun zama ruwan dare a kusa da iyakar da ke tsakanin Sabiya da kasar Hungary, wadda mambar tarayyar Turai ce dubban bakin haure na yada zango a yankin suna neman hanyoyin tsallakawa da taimakon masu safarar mutane.
Gaida Madin Dauda da ta karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma sai halin tattalin arzikin kasar Kamaru. Kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoto da wakilin sashen Hausa Maimuna Sadu ta aiko mana.
A shekara ta 1985 ne Kamaru ta fuskanci kalubalen durkushewar tattalin arziki ta hanyar rage darajar sefa, sannan ga faduwar farashin kofi da koko da kuma man fetur, inda ya haifar da taɓarɓarewar harkokin kasuwanci. Sakamakon haka da gwamnatin Kamaru ta ɗau matakai farfado da tattalin arzikinta, kuma ta ce ta aiwatar da taimakon bankuna da kuma shirye-shirye da tsare-tsaren wasu dabaru.
A gaskiya mun san a shekarun baya a lokacin da wato farkon shugaban ƙasa Kamaru wato Ahmadu Ahijo lokacin da wato yake mulkan wannan ƙasa ya nuna cewa Kamaru fa ta kai matsayin da za ta iya dafin kanta da kanta, wato kenan akwai arziki da yawa wanda kuma hama akwai ma abita kyaututtuka, akwai abubuwan da Kamarun suke taimaka kawai su kasashe waje. Amma shi kuma lokacin da ya bar wannan mulkin din duk abin da ya bari ya tsaya kan haka. To mun san cewa kuma wannan shugaban ƙasa na yanzu a wato shekaru ina ji shekaru 10-11 ta baya shi kuma ya nemi da zai bunƙasarwa wannan tattalin arziki na ƙasa. To amma shi dai wannan hali yanzu dai ƙasar Kamaru tana cikin wato hali wato na kuncin rayuwa, wanda ba ma farashi ta kofi ko kuma ta takatau ne kawai ne suke da wannan wato tsadar ba, tsadar rayuwa abinda ake samu da koma abinda muke nomawa yanzu kaman doya, kaman dankali da sauransu. Yau abin da abin da ake samu a jaka daya, yau in ba ka hada jaka uku jaka sama da haka ba za ka same su ba. To kenan wato wannan matsalan da muke ciki yanzu abinda za a gane idan ana so a dawo da wato arzikin da wannan kasar kamar take da shi kaman na da, to dole ne sai an sa wato magudan kudade wato a hanyar wato noma, wanda kuma za a yi noma kuma a daina ɗauko kuma abinci ta ƙasar waje a kawo Kamaru. Ina ce hakan ne za a iya magance wannan abin da ya da Allah.
Yanayin tattalin arzikin Kamaru bisa hasashen bankin bada lamuni a shekara 2023 nan zai kai kashi 4 cikin 100 da kuma kashi 4.5 cikin 100 a matsakaicin lokaci bisa sabon hasashen bankin din. Sabanin shekara 2022 da tattalin arzikin Kamaru ya kai ne kashi 3.7 cikin 100. Maimunatu Sado, sashin Hausa na muryar Amurka daga Douala a kasar Kamaru.
An gaida Maimunatu Sado da wannan rahoto. Kada dai a manta, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koyaushe aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Da fatan za a dawo lafiya.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau za mu ci gaba da tattaunawa ne da Alhaji Usman Shehu, shattiman sarkin Zangon Kumasi kuma sarkin ƴan adidaita a birnin Kumasi, akan umurni da hukumar birnin Kumasi ta bayar na hana masu sana'ar tukin adidaita shiga cibiyar kasuwancin birnin, lamarin da ke kawo cikas ga sana'ar, wanda kuma ka iya sake jefa matasan da ke wannan aikin komawa gidan jiya na zaman kashe wando. A makon da ya gabata, mun kai inda wakilinmu a Kumasi, Hamza Adam, ya yi wa Usman Shattima tambaya kamar haka.
Kace gaskiya ba Kumasa bane, na fahimta wasu kokoku masu sana'an adidaita ba ainihin al'umman Kumasi kade bane, su wasu al'umma ne banda ainihin na Kumasin.
Eh to, na ce maka ba Kumasawa bane. Gaskiya lalle ba Kumasawa bane. Amma bai ne ce maka suwa ne saboda a dai zauna lafiya. Amma ba kuma shi bai yin wannan abin don ya waye ya san doka, saboda haka ba kuma sa su kai wannan rigimar nan ba, domin wayanda aka kama aka kai court wani ba kuma shi ma ke ciki, mu ne muka ji muka an tsotsu ne dan shi ba kuma shi cikin abin wannan abubuwan nan.
So mun samu labarin cewa akwai wasu matasa ba su duka ba suna amfani da adidaita sahun, suna wata da wasu abubuwa da suka saba wa ka'ida na kasa ciki, har da wato kashi da makamai, sannan wasu kuma ana kama su da miyagun kwayoyi masu tarwasa hankulan bayan Allah a jikinsu a duk lokacin da 'yan sanda suka tsare su. Shin wannan alamarin yana faruwa, wasu labarun haka sun kai gare ku, da suka kai gare ku wasu matakai da kuke dauka domin ganin kun saftace wannan sashi?
Gaskiya wannan abin nan ba ina ba ɗan adidaita blame da yawa ba, zargin su kwarai ba ne. Wasu abubuwan suna yi ne, kuma kamar wannan abin da ka tambaya suna yi, wasu na yi, wasu kuma ba su yi. Kuma da kaga me yi ka sani, don akwai lokacin da tara task force da ce ga abin da fa ke faruwa, ku tashi ku sai da za ku yi yaron da ku yarda da shi, ku aida muna kawo su police station. Taxo Skaka police station aka ganka yaro karami a kawo ka a baka wani an shi mato a aji a ce ka kira mai mato a bashi wani, duka an yi haka. Daga baya abin ya rikice, domin zaka kama wani yaro ne, zaka ganshi lasisin da sai ka dubi shekarun shi, ka dubi lasisin ne, wa bashi lasisi, to inda matsalan abin da ya kawo matsalan kenan. Duka she muka ga kankaman muna gajiya.
Na fahimta, kace zaka yi ka kama yaro dan kankari wanda bai kai shekaran da ya kamata a ce yana sana'an adidaita sahu ba, sa'annan kuma sai ka ganshi yana dauke da lansisi, bi ma'ana yana da dama yayi aiki kenan ba tare da an hana shi ba. Irin wannan al'amari an kuka gani, ya kuke ji a jikin ku?
Wallahi ba mu shidda, mun kakkama da daiwa da dama, ƙarshe doka ne ya bashi, amma da zaka duba shekarun shi kai kana yi ka gane wannan bai kai shekara 18 ba ma. To amma ya bi yayaye shi dai sun yanda ya samu lasa, kuma lasa sun jano mai kyau ba lasa banza ba. To ka gani in hukuma ya bashi lasa ba ka da abin da zaka yi, dole ka kyale shi.
To ranka dade batun lasa sun ga kuma ya tabo wannan batu na ku zatin kanku sana'an da kuke na adidaita sahu, duk da cewa sana'a ne wanda yake ya taimakawa al'umma da adadin su ma ya kai 20,000 a nan birnin Kumasi kadai na jihar Ashanti. Amma har ila yau ana ci gaba da tafka muhawara kan koshin a halatta wannan aiki na adaidaita sahu ko kuma a haramta, don saboda halin yanzu ko halin da muke ciki sana'an adaidaita sahu doka na kasan Ghana bai amince da shi ba, ko ba haka ba?
Haka yake doka.
Akwai wani jinkuri da kuke yi, kun gabatar da wani kudiri, kun tuntubi wasu manya domin a gabatar a majalisar dattawan kasa a yi muhawara a kai a kada kuri'a na raba gardama domin tabbatar da cewa an amince da sana'a adaidaita sahu ta ci gaba da aiki.
Gaskiya mun yunkura. Honorable Alhaji Mubarak, mun gana shi kan wannan abin.
Wato wakilin mazaban Asawasu kenan, kuma tsohon wato mai tattaro babban jam'iyya, mambobin ɗan jam'iyyar adawa a zaurin majalisar dattawan ƙasa, ko ba haka ba?
Haka. Kuma ya tashi ya shiga cikin mun ga kokarin shi, domin akwai ran da ya je da maganan parliament. To amma ƙarshe ba mu ga yadda dai inda magana ya kai ya kwanta ba, amma kuma bai bari ba. Sa'annan mun bi wasu manya kuma waɗanda yake su ba abin gaba ne, su ma fatin su daban, su ma don abin na jama'a duka ne, kowane fati na cikin masu duka adaidaita.
Na fahimta ku yan adaidaita ba ku halakanta kanku da wata jam'iyya ba, ku dai naku ne kawai aikin da za ku yi ya samu karbuwa.
Shi ne biyan bukatanmu. Mun bi wasu manyan MPP su kuma musu magana, su muna alkawari suke da gwamnati sun shiga ciki, amma har yanzu ba su ce muna komai ba. Amma Mubarak da muka bi shi gaskiya mun ga yunkurawan shi. To ka ji abin da ke akwai.
Torin kare da mu duba har ila yau da ana fuskantar matsaloli da dama wahasatan tsakanin direbobin adaidaita sahu da kuma fasinjoji. Sa'annan kuma akwai matsala na hatsurra da ake fuskanta, rahotanni ma da suka fito baya-bayan nan sun nuna cewa yawan adaidaita sahu da hatsurran da ake fuskanta kusan na adaidaita sahu ne yasa aka samu adadin ya karu. Kuna da wasu matakai ko kun hada kai da hukumomi domin wayar da kan direbobin adaidaita sahu domin ganin cewa ba fuskanci irin matsaloli da ake fuskanta a yanzu na yawan hatsurra ba?
Gaskiya ne, wanga magana mun jiji shi, amma da muka bincika muka ga abin ba tabbataccen magana ba ne. Adaidaita mutum nawa ke dauka uku? In ya yi hatsari bai taba kashe mutum hukun duka ba.
Amma dai adaidaita na hatsari?
Ba wani abin da bai hatsari, amma mota na iya kashe duka. A takaice mun tara 'yan adaidaita muka gaya musu ga abin da muke ji. Hatsuran gada ke faruwa za a hana mu aiki, ba kuma tukin ganganci ba aiki a hana.
Madalla a nan ne kuma za mu dakatar da tattaunawar har sai sabon mako idan Allah ya kai mu ci gaba da ita. Yanzu a madadin Alhaji Usman Shehu, Shattiman Sarkin Zangon Kumasi kuma Sarkin Adaidaita na Kumasi, da wakilinmu Hamza Adam da ma daukacin ma'aikatar sashen Hausa na murya Amurka, musamman Julie Gresham da ta daidaita mini sautin shirin, Baba Yaku Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Madalla yanzu sai kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta email. Sakon farko a yau naku ne Hadabi mai komfuta mai yama da Adamu Hamza Daura, sai Comrade Ilyas Yakubu Digawa da Sanusi Madatai da Magara, a ƙarshe da Isa Jikan mai sage Turo. Kuka ce salam VOA Hassan Murya Amurka. A yau mun shigo wannan fili ne domin ku bamu dama mai kira ga tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya, wato Alhaji Atiku Abubakar, da ya yi haƙuri a kan yadda wannan shari'a da ya shigar ta kaya inda rai da rabo. Sai saƙo na gaba da ya fito daga Alhaji Umar Koreba Gashuwa, kace salam VOA Hausa. Muna addu'a ga al'ummar garin Faskari ta jihar Katsina da Allah ya fidda su daga halin da suka tsinci kansu sakamakon addaba da 'yan bindiga suka yi musu. Amin. Sako na gaba naka ne Sani Muhammad Chindo Ungwa Karofin Madaki a jihar Bauchi, Najeriya. Kace salam VOA Hausa a madadin al'ummar mazauna gundumar Maji Dadi bi a karamar hukumar Bauchi. Muna mika kokenmu ga mai girma gwamnatin jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi da ya taimaka haika mana babbar makarantar sakandare wato Senior Secondary School a gundumar mu, domin a gaskiya ayyanmu na fama da bakar wahala wajen tafiya mai nisa kafin su je inda suke karatu. Da fatan wannan koke namu zai ta ga kunnuwan Kauran Bauchi. Sai sakon da ya fito daga Shehu Adamu Rijau inda kace salam VOA Hausa. A gaskiya mun yi mamakin kalaman mawaki Dauda Kahutu Rarara akan shugaba Buhari, ko da yake ba abin mamaki bane, domin ko inuwar mutum ta kan guje shi to idan baya cikin rana. Allah dai ya tsare mu da yin hali irin na kaza mai cike goge baki. Sai sako na karshe da lokaci ba mu damar dauka a yau na hadin guya da ya fito daga Malam Abubakar Ankuri Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja, sai Abdullatif Tanko na Yashi Lakwaja a jihar Kogi, Najeriya. Kuka ce salam VOA Hausa. Dan Allah ku ba mu dama mu yi kira ga al'ummar Lakwaja da kewaye da mu ci gaba da zama tsintsiya madaurinki daya, mu zauna lami lafiya da juna ba tare da wani bambanci ba. Dan haka ma muke ganin ya kamata ku zo mu tattaru wajen maulidin fiyayyen halitta a gidan marigayi Alhaji Gambo Basambo unguwar Madabo Lakwaja. Kuma su sararo sai a ci gaba da aiko sakonni masu ma'ana, kuma mu ci gaba da karanta muku. Sai an ji muku. Kuma da lamma sauraron mu kamar mun nade tabar mashirin a sauraron wannan.
Lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin, to ba mamaki wani wayeye ne ke son a ƙara ganar da shi. Masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya fabata. Don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai dan hazo mai dan dishi kan batutuwa daban-daban, kama daga siyasar duniya, zamantakewa, lafiyar jiki, tsaro, tarihin wasu wurare ko na wasu mutane, zuwa al'amuran da suka faru a baya, kar ai wata-wata a aika da tambayoyi ga filin ansoshin tambayoyinku na sashen Hausa na muryar Amurka ta hausaservice@voanews.com. sannan a saurari ansa daga ƙwararru a shirinmu na daren ranar Asabar. Allah sa mu dace.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice ga Maryam.
To a taƙaice, jiragen yakin Isra'ila sun jefa bama-bamai a maboyar Hamas da ke ƙarƙashin ƙasa a arewacin zirin Gaza, a cewar jami'an sojan ƙasar da safe yau Asabar, a zaman wani ɓangare na faɗaɗa hare-hare ta ƙasa da ta sama da suke yi domin kawar da yankunan da mayakan Hamas ke iko da su, bayan harin da mayakan suka kai a kudancin Isra'ila makonni uku da suka wuce. Rundunar tsaron Isra'ila ta ce jiragen yakinta sun kai hari a wurare da yawa a ƙarƙashin ƙasa, sun kuma lalata muhimman cibiyoyin sadarwa, lamarin da ya janyo katsewar hanyoyin sadarwa kusan gaba ɗaya ga al'ummar Gaza kimanin miliyan 2.3. Jami'ai sun ce an tsinci gawar Robert Card, wanda suka yi imanin cewa shi ya kai harin harbin da aka yi a jihar Maine da ke arewacin Amurka. Michael Soschuk, kwamishinan kula da lafiyar al'umma na jihar, ya faɗa a wani taron manema labarai cewa Card ya mutu ga dukkan alama sakamakon raunin da ya ji daga harbin bindigar da ya yi wa kansa. Gwamnan jihar Janet Mills ta ce an gano gawar Card ne a garin Lisbon Falls da ke jihar Maine. Hukumomi sun yi ta neman Card dangane da wasu harbe-harbe da aka yi ranar Laraba da ta gabata a wurin wasan bowling da wani wurin cin abinci da shan barasa a garin Lewiston da ke jihar Maine. Wata matashiya mai suna Armita Jaravan, 'yar shekaru 16 da haihuwa, ta rasu bayan wata arangama da ake zargin ta faru tsakaninta da jami'an tsaro dangane da saba dokar sanya hijabi ta Iran, a cewar kamfanin dillancin labaran IRNA na kasar a yau Asabar.
wato masu sauraro baki daya da haka muka kaga karshen shirin na wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar wanda zai daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da take ni gabatar da shirin sai Fiona Nanduda da ta bada umarni da injiniyan mu na yanzu Mr. Alfendro Hawa Sharifi muku fata alheri daga nan Washington DC sai an ji mun ku.